العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا سافر أصبر باسا جيلي أوكي. يومنا سافر أصبر تقوص بوات رمضان شكرا دبو دقائه da 43 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da kamar bayan ne ba sa ji dadin ko kwanaki mun yi wannan magana, wanda ya daidai da 9 ga watan 4 shekarar 2022. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wato muraja'ar littafin Allah mai girma. Insha Allah za mu saurari Al-Ramma ya karanta mana ayoyi, daga nan kuma sai bayani ya biyo baya. Malam Al-Ramma, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir
rajim. Ai shine wannan din ne.
Bismillah.
Ai shine ne shine. Allah maraukin sarki yana cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, suna tambayarka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa suna tambayarsa, 'anil khamri wal maisir, akan hukuncin giya da kuma caca. Qul fihima ithmun kabir, sai Allah madaukakin sarki yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yake cewa ka fada musu cewa fihi ma ismun kabir, a cikin su akwai zunubi mai girma, wa manafi'u linnas, sannan kuma akwai amfani ga mutane. Wa ismuhuma, amma zunubin da yake cikin su da laifin da yake cikin su akbaru min naf'ihima, yafi girma daga amfanin da ake samu daga gare su. Wannan bangare guda ɗaya kenan a cikin wannan ayar, tambayar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa game da hukuncin giya, game da hukuncin caca. Wai menene magana ta ƙarshe, mecece magana ta ƙarshe a kansu, shine aka ba su wannan amsar. Ita giya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wancan lokacin suna hada ta da al'amura da abubuwa daban-daban, suna hada ta da dabino, suna hada ta da inibi, wanda kuma maganar da malamai suke yi cewa duk wani abu wanda yake zai gusar da hankali ya zama ya lullube shi, wannan shi ake kira giya. Don haka kan ma ka dauka, kan ka dauka cewa wai giya sai wanda ake sha a wancan zamanin shine zai dauki wannan hukuncin, a'a, duk wani abu da zai sa mutum ya shiga wani hali na maye, ya zama ya rasa hankalinsa, ko kuma hankalin nasa ya zama rabi da rabi, ko wani abu ne kama da haka wannan hukuncin su daya da giya shi yasa malamai suke cewa an ambaci giya an kira giya da wannan sunan saboda ana barin giya din wato ta zama ta tsumu idan ta tsumu sai kuma ya zama an sha ta zama ta gauraya da hankali hankalin kuma sai ya zama ta gusar da shi shi yasa zaka ga mutum idan ya sha wannan kayan mayan zai zama yana tambele yana yin abubuwa waɗanda yake al'amura waɗanda yake mai hankali mai cikakken hankali ba zai yi wannan abun ba mai cikakken hankali ba zai irin wannan aikin da wannan yake yi din ba kuma inda a ce misali shi kansa wanda ya sha wannan abun da za a dauki hotonsa ko bidiyo dinsa a lokacin da yake yin shirme aka zo bayan ya dawo hayyacinsa aka nuna masa to ba zai ji dadi ba musamman idan ya ga abubuwan da yake aikatawa kuma ita giya kamar yadda malamai suke fada cewa ummul khaba'ith ce ma'ana ita ce uwar laifuka uwar lalata idan ana so mutum ya zama yayi lalata kowace iri ce idan ya sha giya zai iya yin kowace irin lalata ne ba tare da ya damu ba sabanin idan ya zama babu wani abu wanda yake ya gusan masa da tunaninsa hankalinsa zai zama wannan hankalin nasa wannan tunanin nasa sun yi masa wato shamaki ko kuma sun yi masa turki ko kuma sun yi masa burki ba zai yi waɗannan abubuwan waɗanda yake sun saba wa hankali ba amma wanda yake ya sha giya zai iya yin duk waɗansu al'amura waɗanda yake za su iya zama wato matsala a gare shi to lokacin da ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi sai ya zama larabawa dama a cikin al'adarsu ta zamantakewa suna shan giya sai ya zama wannan shan giyar da suke yi mutum idan ya zama ya saba da abu ba za ka zo rana ɗaya ka ɗauke shi daga wannan abu zuwa wani akasinsa ba zuwa wani akasinsa zai zama ya zama masa matsala to shine sai ya zama bayan musulunci ya zo sai Allah madaukakin sarki sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tambayar ta menene hukuncin giya din kamar yadda yake a wannan ayar to shine sai wannan ayar ta fara ta sauka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka menene hukuncin giya menene hukuncin caca tare da cewa sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi yakin Badar akwai waɗanda yake suna ci gaba da shanta ba su daina ba su dauke daga shanta ba duk wanda ya duba zai ga cewa sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin manya-manya da waɗansu da muke karanta sunayensu za mu ga cewa saboda al'adar da suka samu kansu a ciki tun lokacin jahiliya ba su daina ba har musulunci kasancewar ba a haramta shanta ba to sai zama waɗansu sabon suke ta cewa ya Allah kai mana bayani bayani wanda yake tatacce akan wato shan giya sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da shan giya da kuma yin caca meye hukuncin su sai yake cewa fihi ma ismun kabir akwai zunubi mai girma a cikin su wa manafi'u linnas amma kuma mutane suna amfana ismun kabir shine malamai suke cewa menene laifin mutum idan ya sha giya a wancan lokacin shine zai zama an samu lalacewar hankali da tunani sai ya zama mutum ya yi waɗansu abubuwan waɗanda yake idan da a ce yana cikin hayyacinsa ba zai yi wannan ba zai je watakila ya jangwalo fada ya yi jayayya da wani zai je watakila su zage-zage da wanda bai cancanci su zage-zage da shi ba zai yi maganganu na batsa wanda yake idan da a ce a cikin hayyacinsa yake ba zai yi waɗannan maganganun ba zai yi ƙarerai wanda yake inda a ce a hayyacinsa yake ba zai yi ƙarya ba zai bar sallah a lokacin da ya kamata a ce ya yi sallah zai zama bai yi wannan sallar ba abubuwan da suka wajaba a gare shi zai zama ya kyale su bai yi su ba to kun ga waɗannan abubuwan ai laifuka ne waɗanda yake manya-manya waɗanda yake duk wanda ya samu kansa a cikin wannan to lallai yana cikin garari ba ƙarami ba ita kuma caca da aka ce akwai laifi ne girma a cikin ta, za mu ga cewa mutum idan ya zama yana dan caca ne shi, to kowane lokaci zai iya zama talaka futuk, saboda watakila a cacar ya zama an cinye shi. Caca ita ce me, ya zama kun sa wani abu na dukiya akan cewa duk wanda ya zama yayi nasara to zai dau dukiyar daya abokin kwakarawarsa. Kamar yanzu misali yadda ake yi a kulab-kulab na bal, za ka ji misali samaranmu suna yi cewa idan kulab kaza ya doke kulab kaza to zan baka kaza, idan kuma ɗayan ne ya yi nasara kai za ka bani kaza. Duk wannan caci duk abin da yake za a sa irin wannan dukiyar, cewa idan wane ya cinye wane to zai ba da dukiya kaza, to wannan ita ce caca, ita ce abin da Allah Maɗaukin Sarki yake faɗa a nan wajen. To za mu ga cewa yakan jawo mutum, caca tana jawo talauci, tana jawo ya zama dukiyar mutum gaba ɗaya ta salwanta, tana jawo adawa gaba tsakanin wato mutane, tana jawo ya zama zuciyar mutum tana ta farfasa akan wanda ya zama ya cinye shi a cikin gasar caca din. Dan a wancan lokacin na jahiliya za ka ga mutum yana yin caca, yana sanya in ma ba shi da dukiya zai ce na sa ɗana, na sanya matata, idan ya zama ka cinye ni to ka ɗauke su gaba ɗaya. Sai ya zama wanda ya cinye shi ɗin kuma zai tafi da ɗayan nasa da matar tasa gaba ɗaya sun zama nasa. A lokacin jahiliya ana yin wannan. To yaya mutum za a waye da shi, wanye da shi idan ya zama washe gari yana kallon ƴaƴansa da matarsa a hannun wani? Za a wanye da shi lafiya? Ba za a wanye da shi lafiya ba. Shi yasa waɗannan abubuwan da suke jawowa Allah Maɗaukin Sarki yake cewa suna da gagarumin laifi a cikinsu, amma da yake ba a haramta su a wannan lokacin ba, saboda so ake ya zama an ja mutane a hankali a hankali a hankali. Haka Allah Maɗaukin Sarki ya tarbiyyantar da sahabbansa, farko sai wannan aya ta sauka cewa suna da laifi amma kuma mutane suna amfana da su. Menene amfanin giya? Ɗaya daga cikin amfanin da malamai suke faɗa shine, na farko mutum zai zama idan yana sai da ita zai ci riba, ko ba haka bane? Idan mutum yana sai da giya zai ci riba. Sannan kuma idan ya sha, kamar yadda ƴan ƙwaya yanzu suke faɗa, in aka tambaye su kai idan ka sha ƙwaya ɗin nan yaya kake ji ne, an sha yin abin nan irin interview ɗin nan a gidan rediyo da irin ƴan ƙwaya waɗanda yake sun sha abin nan sun meku a cikin shan ƙwaya, haka tambaye sai a ce kai ya kake ji ne, sai ya ce ai normal, wannan kalmar su ce mana normal yake ji. To ba a san me yake normal ɗin ba, an gane ko? Amma dai wato yana jinsa kamar misali yana sama ne, yana zazzaga mutane, ba abin da ya dame shi. In kana sama ka ganka misali a tsakankanin sama da ƙasa, baka tsoron karan ko wani abu ya kara maka, baka tsoron cewa misali wani ya dame ka, baka tsoron wani mai zo misali ya cizguna maka, kai kawai ji kake misali ranka daɗi kake jinsa. Haka suke ji, haka wato kwakwalwar tasu take juyewa sai ya zama tana saƙa musu wannan abu. To wannan shine amfanin fa da yake ji. Shi yasa za ka je ka sassaɓa shi a wurinsa a wannan lokacin, ba ka sassaɓa ba ce, daidai yake jinsa. Shi yasa mutum in zai yi ɓarna za ka ga cewa ya sa wa kansa abin da yake zai juyar masa da tunanin, sai ya je ɓarnar duk da zai yi baya ji a hankalinsa cewa wannan ɓarna ne, ji yake kawai normal ɗin yadda yake faɗa, an gane ko? To sai ya gama ɓarnar tukuna ya dawo cikin hayyacinsa sai ya zo yana cewa ya yi nadama. So nawa ana samun irin waɗannan? Za ka ga cewa sun yi abubuwa waɗanda yake na kasassaɓa, sun kashewa ne, sun yi masa rauni ko sun yi masa wani abu mai kama da irin wannan. Lokacin da aka tsitsiye su ake cewa me isa kai kaza, sai ya ce wallahi shedan ne. Yanzu kai kana da dama, sai ya ce eh yanzu yana da dama, amma yayi na dama. Akwai wanda ma ya fito wanda aka yi irin wannan hirar da shi, ya fito yake cewa shi ya yi nadama shi yanzu wallahi ba zai iya samun nutsuwa a rayuwarsa ba sai idan ya zama an aikata masa irin abin da yayi kashe wani yayi kisa kuma irin mummunan kisa din nan yake shi wallahi kuka yake yi da idanu da hawaye yake cewa in ba a yi masa irin yadda yayi ba shi yanzu ba zai iya taba rayuwa wanda yake rayuwa mai dadi ba ya aka yi wancan aikin hankalin sa ya gutar ya zama yayi wannan abu saboda yana ganin cewa ya sanya wa kansa wani abu da zai sanya masa farin ciki to shine Allah madaukin sarki yake cewa wannan nishadin da suke ji da farin cikin da suke ji da annashuwa da suke ji da kuma misali mutun yaji yana jin karfin zuciya ko kuma misali zai iya karawa da kowane ne ma ko zaki ne ya fito zai iya karawa da shi shi yasa ake cewa wadansu wadanda yake ɗan kokawa ɗan dambe ko kuma wadanda suke wasan kwallo aka haramta musu cewa su sha abu wanda yake ne kawo mai saboda wannan yana kara musu nishadi ya zama sun yi wasan wasan idan da a ce a normal fike din wanda wadancan din da suke cewa normal su ba normal suke ba idan da a ce a hali yake na normal ba zai yi wannan wasan ba ko kuma da a ce damban da zai yi in da a ce bai sa wa kansa wadannan abubuwan da suke kara masa karfin gwiwa ba da ba zai yi irin wannan ba to shine sai ya zama har ma a duniyance gaba daya aka haramta cewa mutum idan ya zama yana irin wannan wasannin ya zama yana shan irin waɗannan kayan maye din aka haramta idan ma aka samu cewa mutum yana shan kayan maye to lallai za a yi masa ukuba wanda yake babu irin ta to wannan ita ce amfanin da mutum yake samu idan ya zama ya sha kayan maye ko ya sha giya to menene amfanin da mutum yake samu idan ya zama ya yi caca shine mutum ya zama ya samu dukiya a bagas babu wahala babu gumin goshi kawai kana yin waɗansu abubuwa wani motsi zaka yi kawai wani abun ma ba sai kai motsi ba kawai shikenan motsin na wani ne kamar masu yi na ƴan kwallo cewa idan an cinye club kaza kana da kaza idan kuma wannan club din aka ci shine yake da kaza din to sai ya zama kai ne kai nasara din ka ba ma kai kai aikin ba gaba daya sai ya zama ka samu dukiya a bagas wannan ita ce amfanin da Allah madaukin sarki yake bayani sannan kuma watakila farin cikin da mutum zai samu da cewa ya samu annashuwa da cewa ya samu irin waɗannan abubuwan to iya kan amfanin kenan shi yasa ko a wancan lokacin idan ka auna tsakanin amfanin da ake samu da kuma zinubin da ake samu laifin da yake kunshi a cikinsu za ka ga cewa wanne ya fi rinjaye zinubin ya fi yawa ko ba haka bane to haka al'amuran duniya suke duk abin da ka hauna shi a hankalinka kaga cewa amfaninsa ko kuma a barnarsa ta fi amfaninsa rinjaye to wannan kada ka aikata shi duk abin da ka auna shi a rayuwarka ta duniya gaba daya kaga cewa barnar da kake kunshi a karkashin wannan abin ta fi amfanin da kake samu to kamar wannan abin kuma shari'a ma dama haka take babu wani al'amari a wannan rayuwar ta duniya gaba daya wanda za a ce ba shi da amfani ba shi da cutarwa ko menene indai al'amari na duniya ne yana da amfani yana da cuta amma kuma mutum dan adam yana yin amfani yana rinjayar da ɗaya ne daga cikin su sai ya zama ya yi aiki da wanda yake mafi rinjaye idan amfanin ya fi rinjaye sai ya amfani da shi idan barnar ta fi rinjaye sai ya bar wannan aikin bari mu baku karamin misali yanzu nan ba a masallaci muke ba masallacin nan da akwai rufi a ciki ko babu rufi rufin nan yana da amfani ko ba shi da amfani na'am yana da amfani ko za mu shiga karkashi ya zama mun samu inuwa ya zama kuma ruwa ake ya kare mu daga ruwa da sauransu rana ake ya kare mu daga wannan ranar ko ba haka bane to yana da cuta ko ba shi da cuta cutarwa na'am zai iya rikitowa ko ba zai iya rikitowa ba eh zai iya rikitowa kai cutar kenan ko ba haka bane zai iya rikito mana amma wanne ya fi rinjaye amfanin ne ya fi rinjaye ko kuma barnar amfanin ya fi rinjaye shi yasa muka shigo muka zauna karkashin wannan rufin mun sani cewa wannan barnar da wuya ta faru ba fanka muka kukunna ba yanzu fanka tana da amfani ko ba ta da amfani gashi nan za ta ba ku iska ya zama mutum yayi numfashi yayi waye da sauransu cikin wato nutsuwa ko ba haka bane amma za ta iya ita ma ta rikito Allah ya kiyaye ko za ta iya rikitowa ko ba za ta iya rikitowa ba za ta iya rikitowa amma wanne ne ya furin jayi amfanin ne ya furin jayi shi yasa sai ya zama tana amfani da shi haka ma misali abinda ake hada giya da shi abinda ake hada giya da shi menene ake hada giya da shi mu a nan kasar Hausa da dawa ko ba haka bane da dawa ake hadawa dawa idan ana so ya zama an hana shan giya me ya kamata a yi a hana shan a hana shuka dawa haka ne ko a hana shuka dawa amma kuma amfanin da ake yi da dawa da kuma yin giya da ake yi da dawa wanne fi yawa na'am amfanin da ake yi da ita ya fi yawa akan shuka akan mai da ita giya shi yasa ba za a hana shuka dawa ba za a ci gaba da shuka dawa ya zama an yi amfani da ita saboda me komai da ka gani a wannan rayuwar taka yana da amfani in dai a duniya ne ba fa rayuwa nake faɗa ba in dai a duniya yake to yana da amfani kuma yana da rashin amfani amma dan adam yana rinjayar da ɗaya daga cikin su ne sai ya zama ya aikata ko ya bar aikatawa to haka giya da taki take duk suna da amfani wannan sune amfanin da muka ambata amma kuma rashin amfanin nasu ya fi yawa shi yasa barin nasu shine ya fi rinjaye ina fatan an fahimci wannan to shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa ismuhuma akbaru min nafihima zunubin da ake samu da barnar da suke kawowa sun fi girma akan amfanin da suke da shi don haka barin sa shi ya fi kamata mu yi ko ba haka bane amma Allah madaukin sarki bai ce a hana a bar shi ba a nan wajen to shi yasa waɗansu sahabban ma kamar sayyidina Umar da wannan ayat ta sauka sai yake cewa ya Allah kai mana bayani fayyacce akan giya sai wata ayat ta ƙara sauka ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yake cewa ya ku masu imani kada ya zama kun kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke furtawa dan kada ku je garin yin sallah kuna cikin maye maimakon mutun ya nema wa kansa rahama sai nema wa kansa azaba ko kuma maimakon ya zama ya yabi Allah sai ya zama yayi zagi wal iyazu billah to shi yasa aka ce kada mutun yayi aka fada wa sahabbai a wannan lokacin to sai ya zama wadan suna ganin cewa to za a yi sallah biyar kuma an hana mu shan giya kenan kawai kamata yin nan guda gaba daya kada mutun ya sha giya an rage masu shan kenan ko sai ya zama sai da daddare idan mutun zai yi sallah idan mutun zai kwanta sai ya sha kaga an rage dai lokacin to sai Allah sai mazai sayyidina Umar yake kara cewa Allahumma bayyin lana fil hamri bayanan shafiyan ya Allah kai mana fayyataccen bayani mai warkarwa akan giya to shine sai aya tankat ta sauka ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun wannan ayar ita ce ta haramta shan giya ta suratul maida ke cewa masu imani hakika wato giya da kuma almaisir chacha wal ansab da gumaka wal azlam da kuma kyauro da kuke yin da kuke yin ƙuri'a da shi rijsun min amali shaytan wannan wato kazanta ce daga ayyuka na shaytan fajtanibu da haka ku nisance su da haka umarni ne na Allah madaukin sarki shikenan sahabbai da wannan aya ta sauka sai suka cewa ya rabbin tahaina ya rabbin tahaina kica ubangiji mun bari daga yau mun bar shan giya akwai ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas ibn Malik yake faɗa yake cewa akwai Abu Talha da waɗansu daga cikin ansarawa mutanen Madina suna cikin shan sai ya zama mai shela manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yekuwa cewa an haramta shan giya da wannan mai yekuwan suka jiyo shi shine yake cewa kai Anas ka sakun nan ka me ake cewa ne ya ake cewa ai an haramta shan giya ne to shine sai yake cewa to dauki gaba ɗaya waɗannan tulunan ka je ka tuntsirar da su a lokacin suka je suka tuntsarar da su ya zama hanyoyin Madina gaba daya kwatocin su ya zama giya ake gari yana ta kwarara a ko ina a cikin garin Madina to tun daga nan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar wannan abun shikenan sai zama giya gaba daya an haramta ta to wannan shine abin da ya faru abin da zamu koya a cikin waɗannan ayoyi cewa wato idan ana so a rene mutane ana rene su ne daga ƙasa a tafi sama a tafi sama a tafi sama wannan shine reno in kina so ki reni yarinya misali ya zama ta yi karatun alqur'ani mu a yadda muka sani in ana so a koyar da mutum ba ta sama ake koyarwa ba ko koyarwa ma an karanta miki fatiha kika iya to sai a karanta kul a'udhu saboda sun fi kankanta ba dauko bakara ba an gane ko sai a dauko kul a'udhu bi rabbil falaq annas kul a'udhu bi rabbil falaq kul huwallahu ahad tabbati yada idza jaa inna a'tainaka idza quliya inna a'tainaka al-kautsar haka a tafi kaga ana tafiya kananan surori ne suna tafiya ba suna tafiya suna tafiya ba sai an yi abin nan kamar ɗan agaji sai sun kula da waɗanda suke hira din nan yara dada akwai ɗan agaji da suke kula da abin nan to an gane ko to idan zaki reni yarinyar ki ko kuma zaki reni yaran ki ki fara masa daga abu kankani zuwa sama ai ko magana ce yake farawa ba zaki fara masa da manyan manyan kalmomi ba ko waɗanda yake ba a fahimta su sai dai a fara daga umma baba da sauransu irin waɗannan da su yake farawa to haka ake so haka ma Allah madaukin sarki yake yi lokacin da ya tashi haramta giya shan giya sai ya zama wato ba a lokaci guda aka haramta ba farko sai aka ce akwai amfani akwai kuma barna amma barnar ta fi yawa amma ba a ce musu komai ba abu na biyu sai aka ce idan za ku yi sallah to ku ɗan yi nesa kada ku sha giya abu na uku sai aka ce to ku yi nesa da ita ma gaba ɗaya kada ku kusance ta to haka ake so koyaushe idan za ki tarbiyyanci yaro ko yarinya ya zama daga ƙarami zuwa babba haka ake yin tarbiyya an gane ko yawwa to sai kuma wata tambayar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi inda suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyin da sahabbai ba sa yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in kika duba alqur'ani wa yasalunaka 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 ba su wuce guda 13 ba a cikin alqur'ani gaba daya saboda me a nuna miki cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ladabi suna da wato biyayya ba sa yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi musamman tambayoyin waɗanda yake idan an amsa su za su iya kawo tasgaro a cikin al'amuran da suke kasancewa to haka ake so ya zama mutum abinda kake bukata shi kake tambaya abinda ya zama baka bukatarsa kada ya zama sai ka kalkale tambaya wanda yake baka bukatarsa wani abun ma ba zai taba faruwa ba haka bar rayuwa haka bar duniya amma kake sai kai wannan tambayar ba a san irin wani ana son ya zama abinda kike tambaya abinda kike bukata ne musamman abinda zai gyara miki addinin ki to su ma abinda suke yi kenan shi yasa zamu ga cewa tambaya ta biyu da suke yi sai suke cewa yas'alunaka madha yunfiqun suna tambaya ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa kenan suke tambayar sa menene abinda ya kamata su rika ciyarwa na daga dukiyar su shin zan kwashe dukiyata gaba daya in je in ciyar gobe kuma in zo in sa in zama wato in yi zugum ba ni da yadda zan yi ko kuma ni ma in zama ina ta baran shin abin da ake so kenan a'a ba abin da ake so ba kenan shi dai sai Allah madaukin sarki yake cewa qulil afwa abin da zaka ciyar shine wato rara na dukiyar da kake da ita rara na dukiya wanda yake baka bukata wanda ya zama ya karu akan bukatarka ina fata an fahimta abin da yake ya karu akan bukata shi ake so ya zama kaciyar saboda me ai kai karan kanka kai ka fi cancantar ya zama ka gatanta wa kanka ibda bi nafsika thumma biman ta'ud ka fara gatanta wa kanka ka fara batar wa kanka dukiya thumma biman ta'ud sannan wanda yake karkashin kulawarka dan haka kanka zaka fara gatantawa sannan wanda yake karkashin kulawarka sannan makusanta sannan ai ta tafiya har a tafi nesa ina fatan an fahimta haka al'amarin addinin musulunci yake dan haka ba wai gatantawa kai bane ya zama kin ɗebe dukiyar ki gaba daya kin bayar kina ganin cewa kamar kin yi wata bajinta a'a qulil afwa abinda yake rarara dukiyar ki abinda yake ya karu akan buƙatar ki ita zaki ciyar kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati kamar haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyi la'annakum tatafakkarun dan ya zama kun yi tunani fi dunya wal akhirah wato a cikin al'amara na duniya da kuma al'amara na lahira ya zama mutun yayi tunani yayi tintintini sai kuma wata tambayar da suka kare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka 'anil yatama suna kuma tambayar ka game da hukuncin al-yatama wato marayu menene hukuncin maraya yaya ya kamata a ce mun yi mu'amala da shi gashi dai mun ji aya ne narko ta sauka cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama waɗannan waɗanda yake suke cin dukiyar maraya zulman a wato cikin danniya da kuma zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara su sani cewa ba wani abu suke wato ci suke zirawa cikunan su ba sai wuta wuta balbal suke ci wa sayaslawna sa'iran sannan kuma daga ƙarshe ranar Allah al-kiyama za su shiga wutar sa'ira haka manzon Allah madaukin sarki ya saukar sai ya zama sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin tashin hankali gashi suna da marayu da yawa tunda a lokacin su lokacin yaki ne dole ne ya zama an samu marayu waɗanda yake yara sun rasa mazajensu a sun rasa iyayensu saboda yaƙe-yaƙe da ake yi yawancin maza kana tasawa kana abin nan samun wato zama abin nan wani lokaci za a ce misali a fita yaƙi kana fita yaƙi sai zama wataƙila shikenan an gama da kai a wannan yaƙin to kaga ƴaƴanka sun zama marayu matarka ta zama wato bazawara to saboda haka sai suke tambayar suke cewa to ya za mu amalance su kenan bayan an ce idan dai muka ci dukiyar maraya to wannan dukiyar mun ci wuta balballi sai yake cewa sai ya zama sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lokacin ya da abin da ya faru sai ya zama dukiyar maraya idan babansa ya bar shi da dukiya shi kadai za su yi wa mu'amala da wannan dukiyar mutum ba zai ci wannan dukiyar ba ko da kuwa misali kayan abinci ne sai a dafa masa abinci iya yadda zai ishe shi kadai dan haka in ya kasa cin abincin sai su ci gaba da ajiye wannan kayan abincin saboda kada ya zama sun salwantar wa maraya ko kuma sun ci wuta balbal din su dai ba za su yi amfani da shi ba dukiyar su ma sai ya zama a ware za su yi amfani da ita ba za su cakuɗa ta da dukiyar maraya ba to sai ya zama abincin yakan lalace daga ƙarshe sai dai a zubar da kayan abinci saboda marayan ba zai iya ya zama ya cinye wannan kayan abincin duka ba to shine Allah madaukin sarki suke yin tambaya yanzu ya za mu yi kenan gashi an hana mu cin dukiyar maraya an ce idan mun ci wuta balballi gashi kuma idan mun ajiye lalacewa yake yi yaya kenan mun zama ba yadda za mu iya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine tambayar da sahabban manzon Allah suke yi akan wato maraya mun sani cewa maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya zama ya balaga wannan shine maraya idan ya zama ya balaga to wannan ya fita daga maraici musamman idan ya zama namiji ne an gane ko wannan shine maraya in kuma mace ce waɗanda suke cewa har a aurar da ita idan ya zama ta yi aure shikenan ta fita daga wannan hali na maraici to saboda haka da suke masa tambaya yake cewa qul islahu lahum khair wato abin da ya kamata wanda ya fi alheri shine ya zama an gyara musu dukiyar su an kula musu da dukiyar su kada a bar dukiyar su ta salwanta kada a bar dukiyar su ta lalace kada a bar wannan dukiyar tasu ya zama wato ba a amfana ba ba a amfani da ita ba a'a ya zama akwai maslaha a ciki wa in tukhaliquhum idan ya zama kun cakuɗa dukiyar tasu da taku fa ikhwanukum to ai marayu ƴan uwanku ne da haka babu laifi ya zama kun cakuɗa dukiyar su da dukiyar ku in kasuwanci ne za a yi da dukiyar ku cakuɗa da dukiyar ku da dukiyar su ya zama kun je kun yi musu kasuwanci ta yadda zai zama in aka dawo sai a raba ribar kowa a bashi tasa babu matsala babu laifi akan wannan wannan baya cikin cin dukiyar maraya cikin zalunci haka ma idan ya zama kai a matsayin mabukaci ne kai kuma ga kuma dukiya amma ta maraya ce kuma kai mabukaci ne kai ne kuma mai kulawa da wannan marayar cin idan ka dafa abinci zaka iya cin wannan abincin na maraya din yi zaka yi zaki iya cin abincin marayar saboda bukatar da kike yi a madadin me a madadin tsayawa da kulawa da kike bashi da rainansa da kuma kulawa da wannan dukiyar tashi dan haka zaki iya cin wannan dukiyar a wannan wato yanayin ina fatan ana fahimta sai yake cewa idan ya zama kuka cakuɗa dukiyarku da dukiyarsu to ai dama ƴan uwanku ne ba waɗansu mutane ne bare ba ba waɗansu na daban bane wallahu ya alamul mufsida minal muslim Allah madaukin sarki ya san wane ne mabarnaci ya san wane ne niyyar gyara idan mutum niyyarsa ya barna Allah ya san shi kuma zai masa azaba zai zama an kama shi da wannan narko da cin dukiyar maraya idan kuma mutum ya zama mutum ne wanda yake mai gyara ni gyara